بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيدر الله مدوكتين سلكي زامو دورا درسينة لاتن لقد كل التافم الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية نا الشيخ العلامة راشد ابن حسين العبد الكريم. Za mu tashi yau darasinmu zai mana magana akan lahiya. Za mu yi darasi guda biyu. Darasi na farko akan ita lahiya, al-udhiyatu. Qala Allahu ta'ala, lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah madaukakin sarki yace, lan yanala Allahu luhumuha, naman wannan dabba da za ku yanka ba shi zai iso Allah ba, wala dima'uha, haka jinin da za ku zubar ba zai iso Allah ba, mana ba zai amfani Allah ba, ba abin da Allah zai yi da dambunku. Walakin yanaluhu taqwa minkum, sai dai abin da zai iso Allah shine takawar da ke cikin zuciyarku, tsoronsa da kyakkyawan niyya da neman rahamarsa da ke cikin zuciyarku. An Anas bin Malik radiyallahu anhu kala, dhaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallama bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima akhrajahu Muslim. Anas dan Malik radiyallahu anhu ya rawaito hadisi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya bi kabshaini da raguna guda biyu, amlahaini waɗanda suke fari da sirkin baki, aqranaini masu ƙaho, dhabahahuma bi yadihi shine ya yanka su da hannunsa mai albarka, wa samma wa kabbara yayi bismillah yayi kabbara yace bismillah Allahu akbar, wa wada'a rijlahu ala sifahihima sai kuma ya dora kafarsa akan wuyansu yayin yankawa. Akhrajahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi. An Abi Burdata radiyallahu anhu annahu dhaha qabla as-salati fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama tilka shatu lahmi. Sahabin Annabi alayhi salatu wassalam Abu Burda, wata lahiya da ta yi sai ya yanka dabbarsa kafin a je sallar Idi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Abu Burda, tilka shatu lahmi, to ka yanka tsire, wato wannan abin da ka yanka dabbar nama a gidanka, ka ci nama dai. Wa kala ya Rasulullah, Abu Burda sai ya ce, ya ma'aikin Allah, inna indi jada'atan min al-ma'z, to ai ina da wata akuya, tunda wannan bata yi ba a matsayin lahiya, ina da wata akuya sai dai jada'a ce, bata shekara ba. Fa kala, sai ma'aiki yace, dhahi biha wala tasluhu li ahadin ghayraka, to ka je kai lahiya da ita, ka yanka ta, akuyar taka da bata shekara ba, ka yanka ta, amma ka sani bayanka ba za ta wadatar da wani ba. Kar wani a bayanka ya layya da tauran da bai kai shekara ba, kar wani a bayanka ya layya da akuyar da bata kai shekara ba. Thumma qala, sannan sai ya ce, man dhaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi, duk wanda ya yanka layyarsa kafin a tafi sallar Idi, to ya sani cewa ya yi yanka ne wa iyalansa don su ci nama. Wa man dhabaha ba'da as-salati, wanda ya jira sai da aka sauko daga sallar Idi sannan ya yanka, faqad tamma nusukuhu, to nan layyarsa ta cika, wa asaba sunnatal muslimina, kuma ya dace da sunnar al'ummar musulmi. Akhrajahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura aw ta'sura alaykum fa tadbahu jaz'atan min ad-dha'ni. Akhrajahu Muslim. Jabir ya rawaito hadisi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, kar ku yanka sai wacce ta kai shekarun yanka, musinna wacce ta kai shekarun yanka, idan rago ne ko tinkiya ko taure ko akuya wanda ya kai shekara, idan saniya ne wadda ta kai shekara biyu, idan raƙumi ne sai wadda ya kai shekara biyar. Kar ku yanka sai wadda ya cika shekarun yanka, illa an ta'sura alaikum, sai dai in ya gagara kun kasa samun ya haka, fatadhbahu jaz'atan min adh-dha'ni, to babu laifi ku yanka wata bata shekara ba, amma na rago ko tinkiya, banda akuya ko taure. A iya yanka rago dan wata shida ko wata bakwai ko takwas ko goma, a iya yanka tinkiya yar wata shida, daga rabin shekara zuwa shekara an ba da izini idan farin gashi ne, amma jan gashi, tinkiya ko akuya ba a yarda ba, kamar yadda ya gabata a hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Burda, ka yanka amma bayan ka kar wani ya ƙara yanka tauren da bai kai shekara ba. Akhrajahu Muslim, wannan hadisi Muslim ya fitar da shi. Asharhu, sharhin karatu ya ce, sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-udhiyata, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya sunnanta layya, tun haru fi yawmil idi, ana yanka ta a ranar idi, ba'da salati, bayan an sauko daga sallah, bismillahi wa taqarrubun ilayhi, da sunan Allah da kuma neman kusaci zuwa gare shi, wa hiya min sha'airil islam, ita layya tana daga ibadoji da alamomi na bautar Allah. Garin musulmi idan layya tayi, aga ana yanka lungu lungu, hanya hanya, titi titi, anguwa anguwa, wannan alama ce ta addinin Allah yana gudana a wannan gari. Fi dhalikal yawm, a wannan rana ta idi. Al fawaid, fa'idodin karatu suka ce, na daya, mashru'iyyatul udhiya, mun ji cewa layya shari'a ce ta musulunci. Na biyu, istihbabu dhabhil mudahhi li udhiyatihi bi nafsihi, mun ji mustahabbancin mai layya ya yanka layyarsa da kansa, tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya yanka, an gaya mana ma irin yadda aka an siffanta mana irin yadda ya yanka. Mustahabbancin mai yanka ya yanka da hannunsa, sai dai in baya kusa, baya gari, ko ba zai iya ba, ko kuma wani uzuri ya sha kansa, babu laifi wani ya yanka masa. Na uku, annal udhiyata la tudbahu illa ba'da salati, a karatun nan mun ji cewa layya ba a yanka ta sai bayan an sauko daga sallah, duk wanda ya yanka kafin ya tafi sallah, to wannan ayi balangu a gida. Darasi na biyu, az-zakatu, yanka, shurutuha wa adabuha, sharuɗan yanka da ladubban yanka. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, Allah ya ce kar ku ci daga cikin naman da ba ambaci sunan Allah wajen yanka ba. Ar-Rafi ibn Khadij radiyallahu anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alayhi fa kul laysa as-sinn wadh-dhufru, muttafaqun alayhi. Wannan hadisi daga Rafi ibn Khadij radiyallahu anhu ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma anhara ad-dama, duk abin da ya kwaranyar da jini, duk abin da aka sa wa dabba ya tsirtar da jini, wa dhukira ismullahi alaihi, kuma aka ambaci sunan Allah lokacin gurzawa, fa kul, to kaci, ko dutsi ne aka yi amfani da shi, ko langa-langa ne, ko reza ne, ko wuka ce, ko aska ce, duk abin da zai yanka ya kwaranyar da jini, kuma wajen yankawan aka ambaci sunan Allah, fa kul, to kaci. Laysa sinnu, amma banda haƙori, kar a kama da haƙori a gaza a yanka, ko kaza ce, kar a kama saboda an rena ta a sa a baki a gaza da haƙori a yanka, a wadhufur, haka banda farce. Kar mutum yana ji da faratu kamar mai cin kare, ya hada faratunsa a wuyan dabba ya tsaga, an hana. Ba a yanka da haƙori, ba a yanka da farce, muttafaqun alayh. An Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, inna allaha kataba al-ihsana fi kulli shay'in, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, wa idha dhabahtum fa ahsinu al-dhibha, wal yuhidda ahadukum shafratahu
وليرح ذبيحته اخرجه مسلم حديث شداد بن اوس رضي الله عنه يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان الله قد كتب الاحسان في كل شيء حقيقه الله يا حكمت يا شرعا تكوتتاوا اكومي فاذا قتلتم فاحسنوا القتله اذا ذاكوا كسا تو كوتتا كشيوا duk abin da zaka kashe ko abin kashewan ne ko maciji ne ko kunama ce ko kome zaka kashe ku kyautata wajen kashewa kar ku kashe da keta kar ku kashe da mugunta kar ku kashe da rashin tausayi ku kashe bukatar kashewa ne to ku kashe da kyautatawa wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha idan kuma za ku yanka to ku kyautata wajen yankawa kar ku yanka da rashin dattaku kar ku yanka da rashin alfanu ku yanka da kyautatawa wal yuhidda ahadukum shafratahu kowanne dayan ku in ya tashi yanka to ya wasa wukarsa shafra ay sikina shafra wuka duk mai yanka ya tabbatar da wukarsa lafiya lafiya kar ya dora bata da kyau ya wahal da dabba ya gurje mata wuya kuma wuka bata yanka ba ya mata rauni ya mata lahani kuma bata yanku ba a sake dagawa aje a sake wasawa a sake dawowa an azabtar da ita ku tabbatar da kowanne dayan ku ya wasa wukarsa ga yawa jini na wuce ana dirzawa ta yanka chat wal yurih dhabihatahu dan ya hutar da abun yankansa shi ma kan yace kwabo an gama magana ta tsare muslim ya rawaito hadithu asharhu sharhin karatu yace lizakati shurutun wa adabu yanka yana da sharuɗa da ladubba yan bagi alal muslimi ma'rifatuha ya kamaci musulmi a ce ya san sharuɗa da ladubban yanka hatta yadhbaha udhiyatahu gabanin a ce ya yanka layyarsa hatta yadhbaha udhiyatahu alal wajhi shar'i domin ya samu ya yanka layyarsa ta fiskar da shari'a ta bada izini al fawaid karatun yana da fa'idodi guda uku فائدة تفرقوا أن ذكر اسم الله شرط لحل الذبيحة أم بتنسونا الله شرط إني نحلت أبن ينكا دو أبن ينكا دا أكذو ينكا دا غنغن با أم بتنسونا الله كو دا غنغن أكا كلا سونا وانا أو بسونا الله با يادم موشي يادم حرام بدا أتوا شرط إني كافون أبن ينكا يحلت أتي سيان أم بتنسونا الله نبيو أن إخراج الدم بالزكاة شرط لحل الذبيحة فتد جني أيانكا شرطيني نحلت ناما وننيكا شرطيني سيجني يابتا ما ستوكا مقدوما سقوالا أكان دبا تجيجي تي تفادي تي هنينيا تي ورجيجي تموتو جني يقومي أتكين تبدا أتبا شرطيني سيجني يابتا يابرنيا غبان ناما يحلتا shi yasa ba a cin mushi saboda ya mutu jini bai fita ba don haka ba za a ci ba fa'ida ta uku ta karshe al'amru bi ihsani dhabhi wa irahati dhabihati mun ji an mana umarni da kyautata yanka da kuma hutar da abin da za a yanka shi ma kan ya farga an gama da shi a kyautata a inganta a sanya abin yankan ya zama mai alfanu mai kyau Allah madaukakin sarki ya amsa mana ya sanya mu cikin yardarsa ya sa ayyukan mu karbabu ne wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh